Shugabannin APC din waɗanda sun fito ne daga mazabar da shi kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ke wakilta sun gabatar da korofin nasu ne a rubuce mai dauke da sanya hannun jagororin su guda 18 suka mika ga hannun mukaddashin shugaban jami'ar APC din na jihar Bauchi Muhammad Hassan domin kaiwa shugabannin uwar jami'ar na ƙasa na kuma tattauna da shi game da abinda takardan ta kunsa.
Sunana Muhammad A. Hassan, mukaddashin shugaban jami'ar APC na jihar Bauchi. Sun yi tantake sun zo mu kuma suka kawo mana koken abinda mu ma ya dame mu, dama da muka ji shine maganar suka taho a kanta na cewa ɗaya daga cikin 'ya'yanmu a wannan jiha kuma mutum na hudu a harkar mulki a ƙasar nan, wato Honorable Right Honorable Yakubu Dogara, speaker na kakakin majalisar tarayya ta ƙasa, cewa akan maganar da aka yi na maganar tsige shugaban ƙasa da wasu majalisa suke barazana, wato join wannan majalisa tagwayensu guda biyu, haɗaka na dattawa da na wakilai wadda aka yi. So wannan shine abin da ya taho da su na gane hukumomi na tafawa balewa bagoro da das.
Me suke bukata da a yi ne akan wannan koke nasu?
A takaice sun ce suna jawa ɗannan namu kunne akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takunsa a tsakanin majalisa da fada shugaban ƙasa. Sannan suka ƙara da cewa idan kuma ya kiya cire hannunsa daga wannan harkar, to su kuma suna da matakan da za su ɗauka.
Sai dai kuma wasu hadiman kakakin majalisar wakilan Honorable Yakubu Dogara sun gana da manema labarai.
Ni ne Dr. Audu Gani Bogoro. Dangantakan Yakubu Dogara da shugaban ƙasa tun farkon fari a lokacin da za a yi zaɓe na primary shine agent din Buhari a Lagos da aka yi zaɓe. Kuma ina ji akwai lokacin da Buhari bai da lafiya, Dogara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi taka, suka yi tsayin daka su tabbatar cewa ba a jijjiga kujeransa ba. Kuma a lokacin da yake campaign ma coci-coci yake shiga yana cewa duk wanda ba zai zaɓi Buhari ba kar ya zaɓe shi. Saboda haka tsakanin Dogara da Buhari kaman Juma'i.
Sunana Honorable Elias Ibrahim Zol. Ni mai tallafawa, babban mai tallafawa kakakin majalisa ne akan abin da ya shafi majalisun jihohi da kuma kananan hukumomi. To gaskiya irin waɗannan maganganu da suke faruwa soki burutsu ne wanda yake duka ba su da tushe, saboda ni na san Right Honorable Yakubu Dogara ba yadda za a yi a haɗa kai da shi saboda a ci zarafin shugaban ƙasa. Wannan ɓatanci ne ba wani abu ba.
Shin kun gawa Yakubu Dogara ga abubuwan da suke faruwa a sanadiyar ganinsa da aka yi a wajen wannan taro wanda yake daga baya fito fili cewar shiri ne na neman tsige shugaban ƙasa?
To wato abin da yake faruwa a cikin wannan abin shine shugaban wannan majalisa din nan, ba yadda za a yi a ce shugaban majalisa ya je wurin ko in yana so ya kare muradun shugaban ƙasa, ba yadda zai yi daga waje, dole ya kasance a wannan waje, ta wannan wuri ne zai iya amfani da wannan dama da yake da shi na shugaban majalisa kuma ya kare muradun shugaban ƙasa. So haka ya shiga ne da niyyar cewa lallai abubuwan da ake shirin nan fa ba zai yiwu ya taba shi shugaban ƙasa ba.
Abdulwahab Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.